mummunar ambaliyar ruwan ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya da aka kwana aka wani ana yi a sassan jihar Zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da muhallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin. Cewar su al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi masu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba, domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawansu ba. Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin na Gumi ya bayyana irin yadda lamarin ya faru.
Wallahi abubuwan da suka faru tun da jiya aka ruwa Hawaii wal Swahiyat yau, sannan ruwan nan muna ganin ruwa bamu taba ganin kalar irin su ba, ana yi kamar da bakin ƙwarya. Sannan adadin gidajen da suka halaka sun he karhin gida 600 ko 700, sannan an samu hasara ta jerin raki, duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gerin, kuma gerin mu ne ba nan, kuma cikin gidajenmu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shine muka kallo, kuma yau an wasa ya babu shi. Sannan muna cikin kalubale ba mu san halin da zamu shiga ba, da yanzu haka akwai hadari gabas da yamma kudu da arewa.
Shi kuwa Mas'udu Lawali birnin Magaji wanda dane ga uban kasar ta gundumar birnin Magaji dake yankin na Gumi ya ce yankin nasu na birnin Magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tarin yawa, domin kuwa ruwan sun mamaye gonakinsu.
A gaskiya mutane da dama sun jikkata da wasu wurare gaba ɗaya da dabbobinsu da iyalansu ma duka. Abin da nake son faɗa ma dai shi magana rayuwa dama sojin ɗin mun yasa mutum biyu, amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa ba cikin ko guda gaskiya yanzu an fadai babu kowa guda da su, amma dai sun ɗan ji cikin wasu sun ɗan ji rauni da dama wasu wurare. Yanzu gaskiya ba kan da ake babu wanda ya rufu wanda ake tunanin yanzu ma su ma ne kuma yanzu an kokari an tura su wurin likita. Allah ya taimaka ya dawo.
Honorable Aminu Nuhu Fadale shine kantoman karamar hukumar mulkin Gumi wanda ya ce sun kadu matuƙa da faruwar lamarin, wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaji a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan.
Allah mai kowa mai komai ya kadace mu da tashi da ambaliyar ruwa a karamar hukumar mulki ta Gumi, musamman a cikin garin Gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma ta Gumi kamar Gayiri, Gamu, Daki Takwas, Gwalli, Falale, iyaka da dai sauran wurare a wannan karamar hukuma, inda Allah ya kallace mu da maiwar ruwa da faɗuwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura.
Ko an samu kiyasin adadin gidajen da suka ruguje?
To gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje.
A bangaren na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Zamfara wato Zema kuwa na samu jinta bakin daraktan kula da abkwar ibtila'i na hukumar Hassan Usman Dauran, wanda ya ce lamarin sai wanda ya gani, domin kuwa nan take ba za a iya kiyasa yawan gidajen da suka ruguje ba, musamman a cikin garin na Gumi da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen.
Wanda na faru kan abun Allah da ya musu da abun ya yi yawa sosai wallahi. Babu inda babu wannan gidan da bai faɗi ba. Almost more than half an samu matsala sosai wallahi.
Ko suna cewa gidan 600 suna ta gidan 700 ya kike kallon
wallahi ya ji haka nan ya ji.
To ya ba to hasara rayuka.
To hasara rayuka kuma wasu na cewa 10, wasu na cewa 9, ana dai nan ana yi saboda yanzu abubuwan ma su suna faruwa.
Ya ba tun ya da su mutanen nan garin suka tarbe ku zaubin jiwa abun da shaye su.
To mutane kan gaskiya suna cikin wushi, suna cikin bacin rai sosai. Kowa ji wannan dole ta so musu. Akwai matsala babba wallahi a Gumi.
To ko akwai wani arbishi gwamnati da ku ga ya al'umma yanke.
To yanzu ai mu ka gani yanzu muna fita ambassador Ahmed Balagu Saukiya executive secretary na hukumar ba da azagin gaggawa, da in mun zo yanzu zamu fada mishi abin da ke faruwa, kuma zai zani albashi ya tura ga ita gwamnati.
Yanzu a yanzu dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta tura wata gaggawa zuwa garin na Gumi domin jajin ta al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi nufin ɗaukar mataki kamar da shugaban karamar hukumar mulkin ta Gumi ya bayyana. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.